コークンさん。
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Lahadi 27 ga watan Esfan shekara ta 1496 Hijira Shamsiya, wacce ta yi daidai da 29 ga watan Jumada Thani shekara ta 1439 Hijira Kamariya, har ila wacce ta yi daidai da 18 ga watan Maris shekara ta 2018 Miladiya. Masu sauraro, ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a ranar irin ta, wato 18 ga watan Maris shekara ta 1858 miladiya, aka haifi Rudolf Diesel, wani injiniya ɗan ƙasar Jamus wanda ya ƙirƙiri injin diesel. Kafin haka dai, Diesel ya fara bincike kan wata na'ura wacce za ta yi amfani da makamashi mai sauki. Akan wannan ƙudurin ne Diesel ya sami nasarar ƙirƙiro injin diesel wanda aka sanyawa sunansa. Injin diesel dai ya kawo ci gaba sosai a ɓangaren masana'antu da kuma sifiri a duk faɗin duniya, kuma har yanzu ana amfani da wannan fasahar tasa. Diesel ya rasu a shekara ta 1313 Hijira, wato miladiya, yana ɗan shekara 55 a duniya. Masu sauraro, ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta, wato 18 ga watan Maris shekara ta 1962 miladiya, masu gwagwarmaya da Turawan Faransa 'yan mulkin mallaka a ƙasar Algeria, bayan bada shahidai kimanin miliyan guda, sun kai ga nasara. Bayan yaƙi na shekaru 8, Turawan sun amince su ba wa mutanen ƙasar Algeria 'yancin kai a wani taron da aka gudanar a garin Orion na ƙasar Faransa. Bayan samun 'yancin kai dai, Ahmad bin Bilal shi ne zama shugaban ƙasar Algeria na farko. Daga ƙarshe, masu sauraro, ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta, wato 18 ga watan Maris shekara 1965 miladiya, tsohon sarkin ƙasar Masar, Sarki Faruk, ya rasu. Haifi Faruk a shekara 1920 miladiya, bayan mutuwar mahaifinsa a shekara 1936 miladiya, ya gaji mahaifin nasa a kan kujerar sarautar ƙasar Masar, yana ɗan shekara 16 a duniya. Bayan yaƙi na farko tsakanin haramcin ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa, wanda kuma ba su sami nasara a cikinsa ba, wasu sojojin ƙasar Masar sun yi masa juyin mulki, suka ɗora ɗansa na wani lokaci, sannan daga baya suka ƙwace iko da ƙasar a ranar 26 ga watan Yuli shekara 1952 miladiya. Sai kuma a ranar 18 ga watan Janairu shekara 1953 miladiya, sojojin sun tilasta wa Sarki Faruk gudun hijira zuwa ƙasashen waje. Faruk ya koma ƙasar Italiya da zama har zuwa rasuwarsa a ranar irin ta yau a shekara 1965 miladiya, yana ɗan shekara 45 a duniya.